sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 17 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To baban ne jakadar Afghanistan da bararriyar gwamnati ta nada shi a majalisar ɗinkin duniya ya aje aikinsa a cewar majalisar ɗinkin duniyar. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi fidda su gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Kana a yau Juma'a kuma Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sha kai a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin.
To kanin labaran kenan, yayin da wasu 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da mika kokensu kan taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa a ji sun fara ɗaukan matakan da za su fargar da gwamnati.
To magana ne gaskiya an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun ji sun tsaya kan tsakin abin da Allah ya dora musu na ɗawainiya al'umma a kansu. Domin gaskiyar magana tun wannan abu tun daga farkon sa ƙarshen ka je ka bincike shi za ka ga laifi ne kurin da masu yi da shugabanni da mahukunta.
A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron faɗakar da 'yan jarida akan buƙatar mutunta 'yancin 'yan tirani kan kalaman da ke kama da na cin zarafi a yayin ba da labari.
Wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke gaya mu bisa masu yan uwanmu da suke zuwa kasashen waje neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne suna abubuwa da bai kamata ba mun san da ba haka nan ba ne.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma yanzu ya gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jakadar Afghanistan da habbarariyar gwamnati ta nada shi a majalisar ɗinkin duniya ya aje aikinsa a cewar majalisar ɗinkin duniyar. A ranar 15 ga watan Disamba ne Gulam Ezekzai ya aje mukaminsa a cewar wata wasiƙar da aka samu. Mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya Farhan Haq yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Yanzu da Afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan Taliban ta kwace mulki a cikin watan Agusta, ofishin jakadancin ta a majalisar ɗinkin duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar 'yan diflomasiyya. Sai dai tuntubar ofishin jakadancin Afghanistan a majalisar ɗinkin duniya domin jin ta bakinsa bai yi nasara ba. A watan da ya gabata ne Taliban ta buƙaci majalisar ɗinkin duniyar ta tabbatar da Suhail Shaheen tsohon kakakin ƙungiyar a matsayin sabon jakadan Afghanistan da zai maye gurbin Ezekzai. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi fidda su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Bisa dangance ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu ɗaukar makamai. Majalisar ɗinkin duniya ta ce faɗa tsakanin sojoji da tsofaffin ƙungiyoyin 'yan bindiga da masu sababbin ƙungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata, inda sama da mutum 248 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan Disamba. Galibin waɗannan mutane suna zaune ne a yankunan karkara masu yawan tsaunuka a arewa maso yammaci da kudu maso gabas, inda 'yan bindigan tsirarun ƙabilu da ke kiran kansu rundunar tsaro suka fi tsanani. A yau Juma'a ƙungiyar Amnesty International ta fitar da wani takaitaccen rahoto akan hana shigar da kayan jin kai wanda ta tattara a wata tambayoyi da ta yi wa iyalai da suka rasa matsugunansu da ma'aikatan jin kai na ƙasar da ba ma'aikatan sa kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sha mummunan kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin, wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya a kan shugabancinsa. Jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar Shropshire ta Arewa a tsakiyar Ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019. Sai dai jam'iyyar Liberal Democrat ta kawar da hakan a ƙuri'ar da aka kada a ranar Alhamis sakamakon da zai ƙara tada hankali 'yan majalisar dokoki na Conservative. Johnson mai shekaru 57 tuni ya fara tada jijiyoyin wuya bayan kusan ƴan majalisar sa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar Talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatin sa ta yi. Haka zalika aka yi ta masa sukar lamili ga shugabancin da yake wa Burtaniya a cikin ƴan makonnin nan ta hanyar da awarcin hanci da rashawa da rahotannin cewa shi da ma'aikatansa sun karya dokokin coronavirus a lokacin Kirismetin bara. Wacce ta yi nasara Helen Morgan ta faɗa cewa masu kada ƙuri'an sun aiki da sako daga kausar murya kuma a fili cewa jam'iyyar Johnson ta gama yawo.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A inda wasu al'ummomin arewacin Najeriya ke cigaba da miƙa kokensu a game da taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa aji sun fara ɗaukan matakan da za su fargar da gwamnati domin ta san munin halin tsaron da ake ciki a yanzu. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Abin da yake daurewa kowa kai a dake ka a hana ka kuka ni Hauwa Mustapha Babura inda ƴaƴansa ake dauka da ba mu shiga wannan matsayi ba da tuni sun dauki mataki amma abin ya zama rudani a bacin zalunci da ake yi wa talaka a yau a Najeriya.
Matsalolin tsaro a arewacin Najeriya abu ne da ya ƙara tsananta musamman a kwanakin baya-bayan nan inda miyagun iri ke ci gaba da aikata barna kona mutane da ransu sace-sacen waɗanda basu ji basu gani ba da sauran nau'ukan miyagun lifi lamarin da sanya al'umma zama cikin daddar kusan kullum. Matashi mai gwagwarmayar nema wa al'umma sauki kan lamarin tsaro da ake ciki a arewacin Najeriya. Muhammad Rabiu Danta ne ya buƙaci a farkar da gwamnati ta yadda za su ji yadda sauran al'umma arewa ke ji a yanzu.
Wato da muka yi na cewa in ana son a dauki mataki mu daina maƙaukan matakai da muni al'umma gari mai abin da zai shafi bayan Allah nan. Malamai sun yi nasiha duk wata hanya da ta dace ta sunna sun bi domin su faɗakar da su wasunsu sun same su amma muna ganin abin kamar wasa da hankalin al'umma in ana son ayi in kuma sun tabbatar da gaskiya ba za su iya takatar da hanyar tsaro ba su duk koma bin hanyoyin da muke bi da ake sace domin a fahimta na shine wasu na halin ko ukula ne domin abin da baya shafar su suna bin hanyoyi na jirgin sama da jiragen kasa su tai duk inda za su je wanda yake da tabbaci na tsaro har zuwa wani matsayi. Kinga kan da aka zo aka kulle airport din Abuja san da ake gyara ta ko a sami kidnapping ko guda ɗaya a tsakanin Kaduna zuwa Abuja ba kowa ya san sati daya da komawa airport din Abuja aka ci saboda menene an san a bada tsaro tsakanin Abuja zuwa Kaduna lokacin tun da an san manyan mutane na irin wannan tsaron buke nema yanzu idan za a bada shi a wancan lokacin yanzu za a iya bada shi domin rayuwarsu na da daraja mu ma yanzu mutum tana da daraja.
A cikin matakan farkar da gwamnati ta ji tausayin al'umma da ke cikin mummunan yanayin tsaro akwai tattakin lumana wanda matashi ɗanta ne ya kudura aniyar ayi kuma babban jami'in kungiyar Sizzla kuma babban wakili a Amnesty International da Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya goyi bayan ai tattakin.
Ga gaskiya harkar tsaro a arewa kullun da lalacewa take saboda yawanci jami'an da aka ba su alhakin su gudanar da jagoranci a kananan hukumomi da jihohi da kuma ita da kanta gwamnatin tarayya ba su nuna kamar damuwa da abin da yake wakana ga jama'ar arewa ba. To inda har suna damuwa da gaskiya da sun fito sun yi hobasa an yi maganin ta'addanci da rashin tsaro da yake damun mutanen arewa saboda haka ni kawo karshen bala'in da yake addabar mutanen arewa musamman wannan kashe-kashe da rashin kwanciyar hankali da sace jama'a da ake da kokona dukiyoyinsu da ake yi. Ni ina goyon bayan yanda za a fito a yi zanga-zangar lumana a nuna wa gwamnati kan cewa a wannan abu da take yi cin amana ne ta ita dauwon cikakken mataki da zai kawo karshen wannan abun kuma waɗanda suke da hannu su ma a kama su idan jami'an tsaro ba su da kayan aiki alhakin gwamnati ne ta sama musu kayan aiki.
Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashir Sharif ya bayyana tafaici kan yanayin tsaro da ake ciki a arewa.
To magana ta gaskiya an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun ji sun tsaya kan hakkin abinda Allah ya dora musu na dawainiyar al'umma kansu domin gaskiyar magana duk wannan abu tun daga farkon sa karshe in kaje ka bincike shi zaka ga laifi ne furin da masu yi da shugabanni da mahukunta ba hikima bace su shugabanni su zauna su bari ana zubar da ran talakawa kamar fari su yi komai akai bayan haƙƙi ne rantsuwa suka yi a
mutane yara kanana da mata a zuba a tsohon rijiya a kunna musu wuta. Abin da muka gani ba a sako take nan ba zuwa nan da muka yi ba. Wato ba labarin ma a sanar da duniya ta sani ya faru ba a yi. Saboda haka mu muna goyen bayan duk wani abu da za a yi a dawo da hankalin masu mulki su tsaya akan abin da suka yi rantsuwa za su yi wa al'umma.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya dai ta sha faɗa cewa tana neman magance matsalolin tsaron daga tushe kamar yadda mai magana da yawun shugaba Bahar Malam Garba Shehu ya bayyana. Fima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.
Ajeda Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce arcewa da 'yan kamaru suke yi zuwa makwabci a caji sakamakon tashin hankalin jama'a yanzu adadinsu ya kai 85. Kamaru ta tura tawaga zuwa caji domin shawo kan waɗanda suka fice ƙasar sakamakon yaƙi da albarkatun ruwa ya haddasa da su dawo gida. Yayin da mutane da dama suka arce zuwa makwabci a caji, amma akwai wasu 15,000 da suka ɓoye a cikin garuruwa da ƙauyukan ƙasar Kamaru. Rikicin ya ɓarke ne a ƙauyen Ulumsa da ke kan iyakar Kamaru makonni biyu da suka gabata tsakanin makiyayan shuwa'ara da kuma masuntan Musgum. Jama'an Kamaru sun ce rikicin da ya ɓarke akan albarkatun ruwa ya yi sanadiyyar ƙona ƙauyuka, kasuwanni da lalata gonaki da kuma kashe dabbobi da ma sace wasu. Babban jami'in hukumar 'yan gudun hijira a caji Papa Kismasila ya ce bukatun mutane da suka arcin yana karuwa a kulli yaumi. Hukumomin kasar Kamaru sun ce sun jirge sojoji a wuraren da ake yakin domin tabbatar da kare lafiyar 'yan ƙasa. A ƙarshe, akalla mutum 27 ake fargaban sun mutu bayan da gobara ta tashi a wani asibitin masu taɓin hankali a garin Osaka a ƙasar Japan a yau Juma'a. Kafafen yaɗa labarai da 'yan sanda suna gudanar da bincike akan zargin wani ne ya cinna wannan wutar. Wasu mutum 27 sun harbu da bugun zuciya a cewar wani jami'in kwana-kwana a garin nan Osaka, yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters, wani salon magana da ake amfani da shi a ƙasar Japan kafin tabbatar da mutuwa a hukumance. Jami'in ya ce wani mutum guda kuma ya jikata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kungiyar AJISEM da haɗin gwiwar UNESCO sun shirya wani taron domin faɗakar da 'yan jarida akan buƙatar mutunta 'yancin 'yan kirani. Ta yadda za a daina amfani da kalaman da ke kama da na cin zarafin bakin haure a yayin ba da labari. Wakilin Murya Amurka a Yamai, Sulaimomin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
'Yancin kai da kawo daga wannan ƙasa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa waccan na daga cikin muhimman 'yancin da ƙasashen duniya suka yi amanna a kansu ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu. To sai dai rashin mallakar takardun da suka shata tsarin shige da ficen ƙasa da ƙasa wani babban laifi ne da kan jefa 'yan kirani cikin halin cin zarafi, yayin da kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da kalaman da basu dace ba akan irin waɗannan mutane da ke neman mafakar wasu matsalolin da suke fuskanta a yankunan da suka fito. Saboda haka kungiyar AJISEM da UNESCO suka shirya wannan taro da nufin ankar da 'yan jarida akan wannan batu, in ji kakakin kungiyar ta AJISEM Zahir Abdu.
Mun san mutane ne wanda ake tsammanin kamar ba mutanen kwarai ba ne suka zo cikin ƙasa ko suka zo suna harkoki wanda bai kamata ba. Don ka samu yanzu langashi inda ake kamar wanda muke cewa magana da ake bisa gari su a bar walakantar da su. Sun da mutane ne, jama'a ne wanda suka hoto, akwai abin da sa suka hoto ko ga tafiya da kowa Allah ya bashi incin da dokokin mu sun bashi kuma mutum incin ya shi inda yake so. Kenan an ga mutane da kamata ana musu dokan kama ba mutanen kwarai ba. Ana kwatanta wannan tafiya da ake kafa kasa ka kashe kasa wata kasa saboda neman ci gaba, ana doka shi kama abu ne ba na kwarai ba, domin mun san da ba haka nan bane, tunda ba kowa bane malalaci. Wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke ga yan bisa masu yan uwan mu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki bane suna abubuwan da bai kamata ba mun san da ba haka nan bane to shine muke bada horo saboda yan jarida su sa abin da suke hodi ba komai bane wanda ake hutuwa da kasashen waje ake ciya ga mutanen mu nayi samu su gane da haka na saboda su su kawo gaskiya
wakilin UNESCO a wurin wannan taro Usman Jibo ya fayyace gurin da kungiyar sa ta sa gaba a karkashin irin wannan zama da yan jarida
cette initiative pour te rappeler vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes
yace makasudin wannan taro shine mu karawa juna sani a tsakaninmu da yan jarida domin baiwa al'umma musamman matasa labarai na hakika akan batutuwan da suka shafi zuwa cirani kamar illolin da ke tattare da zuwa cirani ta barauniyar hanya da dai gefe maganar mutunta yancin yan cirani yayin da kuma zamu nemi hadin kan shugabannin kafafen yaɗa labarai don ganin sun matsa kaimi wajen gabatar da shirye-shiryen fadakarwa akan batun zuwa cirani
et favoriser la production régulière de contenu éditorial de qualité.
Kungiyar AGSEM ta bayyana shirin ci gaba da shirye irin wannan taro domin yan jarida na dukkan jihohin Niger don ganin sun shiga wannan sabuwar tafiya ta neman kare yancin bakin haure. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Amurka na wannan mako zai ci gaba ne da dorawa kan bitar muhimman batutuwan da wannan shiri ya kawo muku a wannan shekara mai karewa inda wannan mako zamu yi waiwaye kan janyewar da dakaran Amurka suka yi a Afghanistan a tsakiyar shekarar nan lamarin da ya janyo cece-kuce a ciki da wajen Amurka ya biyo mu domin jin karin bayani sunana Mahmud Lalo madalla A ranar 30 ga watan Agustan shekarar nan mai karewa ne sojojin Amurka suka fice daga kasar Afghanistan cikin wani yanayi da ya haifar da rudani da muhawara. Takarar na Amurka sun janye ne bayan shekaru 20 da suka kwashe suna tallafawa takwarorinsu na Afghanistan wajen wanzar da zaman lafiya a kasar. Hakan ya biyo bayan ficewar da shugaban kasar Ashraf Ghani yayi a farkon watan Agusta. Ita dai wannan janyewa da Amurka ta yi cikin abin da wasu suka kira hanzari ya janye ga kausar suka akan gwamnatin Amurka. Ko da yake fadar gwamnatin Biden ta dora laifin akan gwamnatin Afghanistan da ta kasa rike kasar wannan lamari ya sa a watan Satumba da ya gabata majalisar dokokin Amurka ta gayyaci wasu manyan sojojin kasar don su bada bahasi kan abin da ya kai ga wannan janyewa da wasu ke cewa an yi ta ba tare da cikakken shiri ba shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin Amurka General Mike Milley ya kwatanta ficewar da Amurka ta yi a Afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi
was a logistical success but a strategic failure
yace ta fuskar tsare-tsare an yi nasara amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an fadi warwas hakan a cewar mili ya kai ga aka waye gari Taliban ta koma kan mulki
outcomes in a war like this an outcome that is a strategic failure the enemy is in
ya kana da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a Kabul babu wata hanya da za a kutunta wannan lamari da ya wuce haka abinda aka gani kenan bayan shekara 20 ba fa kwana 20 ba
is the cumulative effect of 20 years not 20 days
a cewar General Milley wanda bakin sa yazo daya da babban komandan dakarun Amurka General Frank McKenzie ya so a ce an bar wasu dakarun kasar a baya
my assessment was back in the fall of 20
yace bayanan da na tattara tun a lokacin farkon hutun barani wanda har yanzu abun dogaro ne sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2500 ko kuma 3500 saboda kai ga mafita kwakwara
in order to move toward a negotiated gated solution
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000.
Anan kuma General McKenzie kenan yake cewa ni ma na bada shawara kan mu bar dakaru 2500 a Afghanistan. Na kuma taba bada shawara a lokacin farkon hoturin 2020 kan mu bar sojoji 4500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayina ne. Na kuma taba cewa ficewar dakarun mu zai sa dakarun Afghanistan su wargaje ita kanta gwamnatin kasar.
Inevitably to the collapse of the Afghan military forces and eventually the Afghan government.
Wannan bahasi da janar-janar din biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadarta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jen Psaki ita ce sakataren yaɗa labarai a fadar ta White House.
And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops.
Ta ce idan da a ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun ƙara adadinsu, kuma hakan zai sa faɗanmu da Taliban ya zafafa, da kuma an ƙara kashe mana mutane. Wannan shi ne gaskiyar lamari da kowa ya sani.
We would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear-eyed about.
In Democrat da Republican duk sun cece gwamnatin ta Biden saboda ficewar da Amurka ta yi a kasar, inda suka ce an bar kawayen Amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba. An kuma ta caccaka sojojin kasar ta Amurka kan wani harin jirgi mara matuki da aka kai bisa kuskure cikin 'yan kwanaki da suka rage kafin ficewar dakarun Amurkan, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma. Harin da Tuni General McKenzie ya ɗauki alhaki.
Are you confident that we can deny organizations like Al-Qaeda and ISIS?
Senator Mark Kelly na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Yace shin kana da ƙwarin gwiwar za mu iya hana ƙungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu? Sai McKenzie ya ce,
I think that's yet to be seen.
Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. Manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta Afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba, amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan Amurka wannan sako.
So I would advise any leader,
General Milley ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara, kada a rika saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu, a rika yin abu ana duba yanayi. Wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi
in two presidents in a row put dates on it.
Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hambara ya fice da kasar, General McKenzie ya ce tserewar da ya yi ta ƙara dagula al'amura.
And when your president leaves suddenly in the middle,
ya ce idan shugaban ƙasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karɓe ikon babban birnin kasar, na ga hakan zai kashe ƙwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi.
Finishes any chance at all you might have had of making a stand there.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da ke bitar muhimman batutuwan da muka tattauna a wannan shekara mai ƙarewa. Ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Lirab Kana Gashuwa, ta ce harkar tsaro a Najeriya ya gagari kwanjila, ya kamata kowa da kowa ya ba da gudunmuwa don gwamnati ta gaza. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa, amin. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri, yace muna marhaba da taron nema wa Najeriya mafita kan matsalar tsaro wanda Obasanjo da Abdulsalam suka shirya, ganin yadda taron ya tattaro masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa a Najeriya. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Malam Hussaini Dangote, karaso daga jihar Yobe, yace salam sashen Hausa na muryar Amurka, maganar gaskiya ni ana wa gani. Matakin gwamnatin Najeriya na ƙara wa jami'an tsaron 'yan sanda albashi don ba su ƙarfin gwiwar shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi, ba wani rawar gani da za su taka kan yadda cin hanci ya musu kanta a zakatan yan sandan kullum suna karɓar kuɗaɗe a hannun mai laifi da mara laifi da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya sako daga babandi mamman bande tare da Hamidu Kalalabuwa suka ce salamu BOA Hausa muna taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari muna cika shekaru 79 cif da haihuwa muna kuma kira gare shi yawa Allah da annabinsa da samar da ingantaccen tsaro a arewacin Najeriya sai sako daga Usman Shitu Mahuta yace sanya dokar ta bace jahohin da ke fuskantar matsalolin tsaro a arewacin Najeriya ba shine mafita ba kuma sanya dokar za ta gallaza wa al'ummomin da ke rayuwa a yankin ne kawai gwamnati ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace domin waɗannan yan ta'adda an san inda suke mutane ne ba aljanu ba wannan shine kawai mafita sako daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya yake assalamu alaikum biyo Hausa dan Allah ina so ku bani dama na jajantawa iyalan gidan marigayi Sani Garba SK dan wasan Hausa wanda Allah ya yi wa rasuwa da fatan Allah ya ji kansa kuma ya bawa iyalansa hakurin rashin sa amin sako daga Sani Muhammad Cinjo Ungwakaro kuma daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yake hakika matsalar rashin tsaron da ta dabaibaye kasar mu Najeriya yana da nasaba da irin laifukan da muke aikatawa a doran kasa da wannan nake kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu koma ga Allah mu gyara halayen mu mu yawaita addu'o'in neman gafara ubangiji sai karshe nake roƙon Allah ya kawo mana karshen matsalar rashin tsaron da ya addabe kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sako daga Nasibatu Kabiru Kware yace salamu biyoyi Hausa na kira da gwamnati a Najeriya da cewa a gaskiya ya kamata dukkan wanda aka kama da mugun makamai ko kwayoyi to a gaskiya ya kamata a yi mishi hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga wasu sakon shewa da murjau cewa yayi to mun ji gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin gano mawakin nan da ya rera waka surgumin dan bindiga wato surgi waka to gaskiya abin dai akwai mamaki ake har za a samu wani mawaki da zai shiga studio ya rera wa dan bindiga waka yana yaba shi duk da irin yadda suke kashe rayukan jama'a babu gaira ko dalili Allah ya kyauta madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takeice
ya kadar Afghanistan da hambarariyar gwamnatin ta nada shi a majalisar dinkin duniya ya ajiye aiki a cewar majalisar dinkin duniyar a ranar 15 ga watan Disamba ne Gulam Ezeksa ya ajiye mukaminsa a cewar wata wasikar da aka samu mataimakin kakakin majalisar dinkin duniya Farhan Haq yana fada wa kamfanin dillancin labarai na AFP yanzu da Afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan Taliban ta kwace mulki a cikin watan Agusta ofishin jakadancin ta a majalisar dinkin duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar ƴan diplomasiya kungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi ya fitar su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu bisa dangantaci ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu daukar makamai majalisar dinkin duniya ta ce fada tsakanin sojoji da tsofaffin kungiyoyi ƴan bindiga da ma sababbin kungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata inda sama da mutum 248 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan Disamba a ƙarshe a yau Juma'a Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya sha mummunan kari a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya a kan shugabancinsa jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar Shropshire ta Arewa a tsakiyar Ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019 sai dai jam'iyyar Liberal Democrat ta kawar da hakan a ƙuri'ar da aka kada a ranar Alhamis sakamakon da zai ƙara tada hankali 'yan majalisar dokoki na Conservative Johnson mai shekaru 57 tuni ya fara tada jijiyoyin wuya bayan kusan 'yan majalisarsa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar Talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatinsa ta yi.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu Ahmadu Dumba bai a kuma keli da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Jule Ladas Rashim da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake sa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.